majalisa Esofa Iyawe ya jaddada cewa bincike ya zama dole domin an yi zargin hukumar kula da man fetur wato NMDPRA a ƙarƙashin shugabancin Malam Faruk Ahmad tana bada lasisi ga wasu ƴan kasuwa da ke shigo da gurɓataccen man diesel mai yawan gaske cikin ƙasar wanda ake ganin yana ɗauke da sinadarin sulfur da ya wuce 1800 ppm da 2000 ppm. Iyawe ya ce irin wannan diesel yana haifar da babbar illa ga lafiya da gurɓata injinan motoci kuma haka yana kawowa ƴan ƙasa hasarar kuɗi. Yawe ya ce Faruk ya yi zargin cewa matatar man Dangote ita ce ke bada irin wannan man diesel shi yasa majalisa za ta yi binciken kwakwaf domin gane gaskiya. Dan majalisa Sagir Ibrahim Koki ya ƙarin haske kan irin bincike da majalisar za ta yi.
Abubuwan da za mu bincika sun kai guda 30 to amma saboda wasu abubuwa da suke tasowa sati ɗaya biyu yanzu mun yi matsaya akan mu fara duba zarge-zargen da suke fitowa tsakanin ma'aikatan da suke kula da harkar mai da kuma matatar tace mai ta Dangote cewa mansa bai zama standard ba saboda wasu rigal da suka samu shi kuma yana bayanin cewa ai mansa ma yafi wanda ake shigo da shi.
Sai dai sanata mai wakiltar jihar Nasarawa ta Yamma Ahmed Aliyu Wadada yana mai ra'ayin cewa
wato shi shugaban ma'aikatan man fetur da yayi wannan maganganu ma ya kamata a ce an kama shi don me bai yiwuwa maganan nan ta tafi yanda ta tafi haka har ta kare majalisa ba mu yi wani abu akai ba kasashe yana neman Aliko Dangote sai mu nan za mu zo mu walakanta shi mu ci mutuncinsa mu gurgunta abin da yayi wanda za ta ingantar da arzikin ƙasa don waɗansu suna nan suna ganin wannan abin za ta tare musu hanyoyin yanda suke danasha da harkan dukiyar ko arzikin ƙasa in ba haka ba babu wata dalili to idan za mu yi wa Aliko Dangote irin wannan a wannan ƙasa wa muke ji dan wani ƙasa zai saki jiki ya zo gaba gadi ba shakka ba tsoro yace zai sa dukiyarsa a Najeriya
shi kanshi shugaban hukumar kula da man fetur Faruk Ahmed yayi bayani.
Ana tarudan cewa a'a muna son mu kushe waɗansu ma'aikatan na ƙasa muna cewa a'a sai na waje wallahi ba gaskiya bane ko aka ba shugabanci saboda haka dole mu yi adalci saboda in ba mu yi adalci ba gobe mu za mu ansa saboda haka a yi haƙuri jama'a amma a fahimce mu in mun ce duk a fara zuwa wajen mutum guda a saya yana da amfani saboda me muna taimakon jama'anmu amma akwai miskila. Miskila shine in wannan tunda bai fara abu gaba ɗaya ba in wani abu ya faru aka samu rashin mai layin mai mu za a cewa laifinmu ne.
An ba kwamitin majalisar wakilai da ya fara binciken zargin da aka yi kan batun shigo da gurɓataccen diesel an ba wa kwamitin majalisar wakilai da ya fara binciken zargin makonni hudu ya kammala aiki. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.